بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar asabar wadda take safiyar 11 ga watan zulhijja wato yawmul qarri kenan daya daga cikin afdalu ayyamid duniya kamar yadda zuwa cikin hadisin al-imamu ahmad a shekara ta 1446 bayan hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 7 ga watan yuni shekara ta 2025 bayan ta miladiya wannan shine darasi na 84 insha Allah cikin jaringar darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ahmad ibn amr ibn abi asim Allah ubangiji ya gafarta masa ibn abi asim ya rasu a hijira da shekara 287 wannan littafi nashi na daga cikin masadir wanda suke abun dogaro game da sanin aqida da manhajin magabata wani na iya cewa dan me kuma karatu ranar sallah da ma dai yana cikin al'adar wannan makaranta tun ba yau ba tun lokacin rayuwar Malam Albani namu Allah ya gafarta masa ba a fasa karatu wai daren sallah ta ratsa yawanci din sallah ta ratsa asabar lahadi musamman sallah ke karatu a muciya malam yakan gaya mana cewa lalle za a yi karatu kuma ana yi din amma daga baya an zo an dan daina dai haka yanayi da abubuwa shi dai muka ga dacewar bari ko mu ci gaba da karatun mutun da ba yawan sallah zamu je ba wasu mu ma ko namun sallan ma ba su ma samu mutum wannan nan da irin wannan gubar da ake cewa yanzu a bakin shi wanda yake cewa kwana 40 baka ci nama ba dan ka ci ji mutum ma sai ka same guba kamar maciji kake Allah dai ya sa a dace sura kuma ga da mun dace bari mu zo mu darasa mu Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki kafin mu shiga muna ta'aziyya ga dan uwa Dr. Jabir Sani mai hula wanda Allah ya mahaifin shi rasuwa a yan kwanakin nan na ji wajen kwana hudu kenan a can garin Sokoto ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ba iyalai hakuri da kuma mallam Dr. Buhari namu Dr. Muhammad Buhari wanda aka mai haihuwa ya makan shi ta kwara kuma yaron shi ma ya koma to muna mai ta'aziyya shi ma Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya sa ya zama cikin iyaye ne da kuma jaji ga al'ummar musulmi na kasar Kano waɗanda ajiyar su ma suka tashi da ibtila'in wata mummunar gobara a wata mashahuriyar kasuwa da ake cewa Farm Center wata kasuwa a garin Kano an ce an yi asara da yawa ubangiji Allah ya sa kafara ne Allah ya mai musu da alkhairi da kuma musulmai har ila yau dai a wurare da dama da suke cikin damuwa iri daban-daban ranna ma a garin Makwa an yi wata mummunan ambaliya ubangiji Allah ya sa su yi shahada karin manta da yan uwan musulmai da ke kasar Gaza wanda suke cikin hisar na zalunci na Amurkawa da Isra'ilawa ubangiji Allah ya kawo musu dauki Allah ya fitar da musulman duniya daga wannan mummunan yanayi da muke ciki na rashin sanin darajar kanmu Allah ubangiji ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana sauki masu bibiya wannan karatu watakila suna iya tuna mun kwana a lambar hadisi na 1157 za mu tashi yanzu da 58 a shafi na 756 irin wannan nuska ta Juwaibira malam ya ce haddasana abubakrin kala haddasana zaid ibn al-hubadi قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة في قريش وانا حديثي ما لا يروي توش تهني ما لا منسى دي سابة يو الرواية دي قريش شيني الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف شكما دقى زيد ابن الحبابي ابن ريان ibnu rayyan wanda malami ne na da hadisi a cikin sahih muslim da al-kutubul arba'a da ma marasid na imam abu daud shi kuma yace daga muawiyah ibn salih muawiyah ibn salih ibn hudayr ibn sa'id daga Abu Maryam malami cikin tabi'ai daga Sayyidina Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda Sayyidina Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halifanci a ƙurayshawa yake wato yana fadan abin da ya cancanta abin da ya dace da yadda Allah yake so shine ya zama cewa halifa na musulunci ya fito daga ƙurayshawa ba daga wani jinsi daban ba wannan hadisi ne sahihi isnadin sa yana da ainihin wato rijal ne waɗanda suke akan sirki irin Imam Muslim in banda Abu Maryam al-Ansari kuma shi ma thika ne min al-thiqat asalin hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Jami' shi kanshi Ibn Abi Shayba a cikin as-Sunan haka nan kuma Abdul Razzaq shi ma ya rawaito shi da ainihin wato abin nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal duka nan su rawaito shi ta hanya daban-daban zuwa ga Abu Huraira da lafuza mabambanta kamar lafazin al-Imam Ahmad annabi yake cewa inna li ala quraishin haqqan wa inna li quraishin alaykum haqqan fahkumuhum yace quraishawa suna da haƙƙi a kaina kuma ina da haƙƙi akan quraishawa sannan ku kuma sauran al'ummar duniya kuna da kuma responsibility ya kamata ku cika wa Qurayshawa shine ku sanya su sune shugabanninku saboda za mu ga cewa tsawon halifofi da aka yi na musulunci har zamanin da dai abubuwa suka rikirkice to duka Qurayshawa ne duka khulafa'ur rashidun Qurayshawa ne khulafa'u banu umayya Qurayshawa ne khulafa'u banu al-abbas Qurayshawa ne duk waɗannan daga cikin sharadin da aka tabbatar a lokacin wajibi ne mutum ya zama ɗaya daga cikin jinsin Quraysh shawani shi wadda sana Abu Bakr qala da sana Affan qala da sana Sikin ibn Abdul Aziz an Abi al-Minhal Sayyar ibn Salama qala dakhaltu ala Abi ala Abi Ali ala Abi qala dakhaltu ma Abi ala Abi Barza وانا غلام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على امه من قريش وانا ما daga ibnu abi shayba ta hanyar affan ibnu muslim zuwa ga sikin ibnu abdul aziz ibnu qais al adawi al attar shi kuma yace daga abul minhal shine sayyar ibnu salama ar rayahi cikin rijalu as sita ne shine yake cewa ya shiga wurin shi da babansa zuwa ga abubar zata muna yace ina yaro kankani a lokacin ne sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shugabanni daga Qurayshawa suke al-a'imma anan shugabanni na siyasa wannan hadisi shi ma sahihi ne isnadin sa sahihi ne a Sheikh Al-Albani ma ya inganta shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi da ainihin Abu Ya'la cikin musnadin sa وحدثنا الحسن بن علي الحلواني كنا قال حدثنا سنيد ابن داود سنيد ابن داود المسيسي قال حدثنا حجاج وانا حجاج هو ابن احمد عن ابن جريج دغا عبد العزيز ابن جريج بابا مالم قال حدثني محمد بن طلحه محمد ابن طلحه ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق wannan siddiqi ne jikan sayyidina bakar ne sunan shi muhammad dan talha talha dan abdullah abdullah dan abdurrahman abdurrahman kanin aisha din shi kuma abdurrahman dan gidan sayyidina bakar radiyallahu anhu daga muawiya ibnu abi sufyana radiyallahu anhu sayyidina muawiya radiyallahu anhu ana abi yake cewa huwa alal minbar yana huduba yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu walim min quraish ba za a gushe ba ana samun shugaba daga Qurayshawa wannan isnadi ne da'ifi duk da hadisin sahihi ne amma isnadi ne da'ifi afatuhu wancan mutum mai suna Sunayd ibnu Dawud wanda al-Imam Ibn Hajar yana cewa da'ifun ma'a imamatihi mutum ne mai rauni duk da yake ainihin wato babban malami ne raunin sa shine ya kasance ana mashi talaqqul kana yatalaqqal wanda suke nufi da talqini shine ya zama malami yana karantawa ana jefa mushi kalma irin yadda usadai suke dinnan ya ja aya wani ya karaso mai kuma sai ya biye wa mutum ko wani ya ga mushi wata magana kuma sai ya dauka kaga mun zama ganin wani burgewa ne to agun malamin da yake haka kawai ba abin amincewa bane wato shi bai sabon zai fada ba sai an taya shi sai usabe sun ga mai ga abin da zai fada kun ga mu kuma yanzu gani yake wannan mu shine majalisi raye wanda ake cafewa ai abubuwa sun riga sun ga murkicewa wala a zamanin nan Allah dai ka samu gama dafiya wa haddathana ibnu kasib wannan mun sha jin shi shima shine yaqub ibnu humayd ibnu kasib qala haddathana shaykhun min quraishin ya'anil quraizi al-quraizi sunan shi muhammad ibnu sa'id ibnu ziyad shima da'ifi ne daga hisham ibnu abdullah ibnu ikrima ibnu abdurrahman an usman ibnu abdurrahman at-taymi an abihi qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace nahnu wulatu hadha al-amr mu quraishawa mu ne shugabannin wannan al'amari na musulunci hatta nadfa'uhu ila isa ibn maryam har zuwa mu mika wa isa dan maryamu ainihin wato shugabanci a ƙarshen duniya kenan bayan sakowarsa wannan isnadi shi ma da'ifi ne hisham ibn abdullah ibn ikrima al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin lisanul mizan yana cewa wato tafarrada bima la asla lahu yana ruwaito abinda babu bai da asali saboda ta ibn hibbana yake cewa la yujibu lihtijaju bihi bana ganin da cewa ai hujjar shi wa da sana abubakarin qala da sana ya ibn ubaidin qala da sana muhammad ibn amrin an abi salama daga abubakar ibn abi shayba ta hanyar ya ala ibn ubaid ibn abi umayyah al-ayadi shi kuma daga muhammad ibn amr ya an ibn alqama daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf abu salama ta ibn abdurrahman shi kuma yake cewa daga sayyidina abu huraira ɗaya daga cikin manyan malaman sa kenan dama cikin sahabbai qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace annasu taba'ul li quraishin fi hadha al-amr mutane suna bin bayan quraishawa ne quraishawa sune na gaba sauran mutane suna bin su khiyaruhum taba'ul li khiyarihim mutanen kirki a cikin sauran kabilu da al'ummomi da garuruwa to suna bin sawun mutanen kirkin quraishawa ne wa shiraruhum mutanen banza a cikin al'ummomi taba'ul li shirarihim suna bin sawun mutanen banza wato ku dai ka bi sawun mutanen kirki su Abubakar da Umar da su Usman da su Abu Hurairah da su Abu Sufyana sune mutanen kirkin cikin Qurayshawa da suka musulunta ko kuma ka bi sawun mutanen banzan su Abu Lahabi su Abu Jahali su Utubatu da sauran waɗannan shaidanin sai ka zaba su waye zaka bi wannan hadisi ne sahihi wanda yake kuma hadisi ne mashahuri kwarai daga Islam je gaba mallan zai mishi babi na musamman ma ƙara magana akan shi a can mun je hadisi ne wanda yana cikin manyan littafai yana cikin Bukhari da Muslim da Sunan gaba daya da littafai irin su Musannaf na Ibn Abi Shayba da Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal da sauransu wa da sana Abu Bakrin shine da Ibn Abi Shayba din qala da sana Al-Fadl ibn Dukayn al-Imam Abu Nu'aym kenan Al-Fadl ibn Dukayn asalin sunan shi an ce Amru ne ko Umar babban malamin nan cikin malaman Imam Al-Bukhari Abu Nu'aym ya rasu 219 yana daga cikin qudama'u shuyukh al-Bukhari shi kuma daga Abdullah ibn Maisara shi kuma yace daga Zaid ibn Abi Attab qala yace kadima Muawiyatu ala al-minbar kama Muawiyatu ala al-minbar fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muawiya ya tsaya akan minbari sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annasu taba'u li quraishin fi hadha al-amr mutane suna bin sawun quraishawa ne game da wannan al'amari khiyaruhum taba'u li khiyarihim mutanen kirki cikin sauran al'ummomi suna bin sawun mutanen kirkin quraishawa wa shiraruhum taba'u li shirarihim wannan ma dai irin na baya ne wannan shine lafazin al-Imam Ibn Abi Shayba da al-Imam Ahmad Ibn Hanbal da Tabarani a cikin al-Kabir da wasunsu akwai abin lura anan shine ta ya za a hada waɗannan hadisan da suke nuna cewa shugabanni quraishawa ne ta ko ina da kuma hadisai da suka zo irin hadisin Anas dan Malik wanda ke cikin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa a yi wa duk wanda aka daura shugaba da'a ce koda bawa ne ba habashi kaga bawa ba habashi akid ba quraishi bane irin hadisan isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun, wanda yana cikin sayu Muslim shi wannan lafazin ta hanyar wata mata din nan Ummul Husayn, ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo munbari yayi wannan karatun da irin da ire-iren su, in ta wa in ta'ammara alaykum abdun mujaddaul anfi, to ya za a yi da su. Malamai sun kalli hanyoyi mabambanta wajen hada su. Farko dai cewa wancan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Quraysh za su yi shugabanci, dama umarni ba dole ne a kore shi a same shi an cika shi ba. Saboda kaman wannan hadisin yana nuna cewa wata rana mutane za su gaza cika wannan umarnin, ko kuma za a gaza samun wanda ya cancanta a bi shi cikin Qurayshawan. To koda ba Qurayshan bane, in dai an bashi shugabanci, to sai a ainihin wato sanya shi a cikin waɗanda za a yi mada in ya zama shugaba, wato kasancewa shi ba Qurayshi ba. Kaga ya rasa wata siffa cikin siffofin da ya cancanta, to wannan ba zai hana a mai da'a ba, ko mun gani? Ko kuma mubalaga ce wajen wasafawa, kamar yadda misali a Qur'ani ake cewa hatta yalijal jamalu min sammil khiyat fi sammil khiyat, da go har sai raƙumi ya shiga ta igiyar randi. Wasu na cewa abin nan allura, ba allura bane, randi, an san randi abin daura saniya, haka ne ko malam? Eh, da fullanci igiyar da ake daura saniya za ka ga tana da wani abu kaman button haka wanda ake ballewa, yawwa, to shi ita ce randi. To shi ita ake ce ma ita ce sammul khiyat, wanda ake daura raƙumi da saniya da sauransu. To kaga ai babu randa za a yi haka, babu randa za a yi haka, amma sai aka kawo kwatancan. To irin wannan kwatancan ana yin shi da abu mafi ƙurewa don nuna kaiwa matuƙa. To watakila ya zama haka din ne, wato da haka za a yi amfani da umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duka guda biyu. Umarnin a sanya Qurayshawa a shugabanci, halifancin addinin Musulunci, sannan umarnin kuma a biyayya ga duk wanda Allah ya jarabce mu da cewa shine shugabanmu, koda muna ganin bai cancanta ba. Wallahu a'lam. Babun fi zikri khilafati rashidina al-mahdiyin, kan manta dama an riga an wuce babuka na aqida na abubuwan da ake kudircewa. Yanzu babuka ne akan manhaji na Ahlus Sunna, kuma musamman babuka da suka shafi manhajin Ahlus Sunna game da shugabanci da shuwagabanni. Mun ga magana a baya akan shuwagabanni da zaluncinsu da umarni zuwa ga da'a da abin da zai faru na canje-canje, duk mun karanta waɗannan hadisai a baya. Yanzu kuma ya zo ya fara magana akan wato imama ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman saboda babin imama ya daga cikin babin da ya raba kan musulmi, ya raba aqidu. Ahlus Sunna su ne suke da dace da gaskiya a wannan babi, akwai kuma waɗanda suke masu matsaloli mabambanta. Akwai 'yan Shi'a Rafida, akwai Khawarija, akwai Mu'tazila, waɗannan musamman waɗannan firak ɗin guda uku suna da matsaloli sosai game da babukan shugabanci. Su dai 'yan Shi'a su ne masu cewa shugabanci isma ne, dole sai waɗannan guda biyu, goma sha biyu cikin a'imma da suka tsara suka zaɓa cikin Ahlul Baiti. Su kuma Khawarija su ne 'yan ɓangaren tawaye da fito na fito da kafirta musulmi da aikawa shugabanni da yaƙi. Su kuma Mu'tazila su ne waɗanda suke ganin cewa shugaba ma za a iya cire shi ko da yaushe, za a iya ma a yi a rarraba shugabancin ma, za a yi kaza da dai matsaloli nasu iri daban-daban. Na yake buga wani a wajen nan, malam? Malam masa duwa mana da Allah, da suke buga wani a wajen nan. To yanzu zai fara magana akan halifofin waɗannan halifofi guda huɗu, Abubakar da Umar da Usman da Ali. Ya ce a'immatul adli ridwanullahi alaihi, shugabannin nan na adalci, Ubangiji Allah ka ƙara musu yadda, ka ƙara musu rahama, ka ƙara musu falala. Qala hadathana al-Fudail ibn Husayn, qala hadathana Abdul Wahid ibn Ziyad, qala hadathana Layth ibn Abi Sulaymin, an Abdul Rahman ibn Sabit, an Abi Tha'laba, an Mu'adh ibn Jabal wa Abi Ubaidata qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadha al-amra bada'a rahmatan wa nubuwatan thumma khilafatun wa rahmatun. Wannan hadisi mala ya karbo shi ta hannun Al-Fudail ibn Husayn ibn Talha Al-Basri, wannan shine wanda aka san da Abu Kamil Al-Jahdani, malamin shi Imam Muslim ne ya dade a duniya ya karantar da malamai da yawa yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawuda da Nasa'i da kuma Bukhari ya allaka mai wasu ɗan riwayoyi haka kadan babban malami ne a cikin malaman kasar Basra Abu Kamil al-Jahdan Allah ya gafarta mai shi kuma yace daga Abdul Wahid ibn Ziyad Abdul Wahid ibn Ziyad wannan wani wali ne cikin waliyan Allah Abdul Wahid ibn Ziyad al-Basri az-Zahid wani malami ne mai irin wa'azin tarmi din nan al-Qas ya kasance maturuki ne a riwaya ta fuskar isnadi amma kuma wali ne cikin waliyai ya kasance Allah ya jarabce shi da cutar falij stroke baya iya tashi yayi wata wani abu amma sai kasance yana yin addu'a shi Allah ka bani dama na bauta maka to da lokacin sallah yayi kawai sai ya ga ya warke sai ya tashi Allah ya sallah sai kuma ciwon ya dawo al-Imam Zahabi ya ka wannan cikin tarihinsa cikin sirar lamin dubala shi kuma irin wallata kashi kenan Allah bai hana shi ci gaba da bautawa Allah ba tare da cutar da Allah ya jarabce shi wanda ta ainihin wato ta mai da shi a kwance Allah ya gafarta mishi haka Zahabi yake cewa kana yas'alullaha an yutliqahu waqtal wudu'i yakan roki Allah sai Allah ya saka mai jikin lokacin alula sai ya tashi sai ya alula sai ya zo sai ya ibada sai kuma kawai ja jiki ya ƙara makalewa la hawla wala quwwata illa billah akwai bayin Allah na gari kaji Allah ya gafarta musu to dai amma da ifi ne ta fuskar riwaya kasan malama hadisi ba ruwansu da wala takaka indai babu fiqa din nan to kawai shikenan kawai eh da shi da malamin sa wannan isnadi Lays ibn Abi Sulaym dukkanin su mutane ne masu rauni daga Abdurrahman ibn Sabit daga Abu Sa'alaba daga babban malami cikin sahabbai Mu'adh dan Jabal shi da Abu Ubaida manyan malamai ne waɗannan guda biyu qala suka ce samina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mun ji manzo Allah yana cewa inna hadhal amra bada'a rahmatan wa nubuwa wannan al'amari ya fara a matsayin annabta wato musulunci ya fara ne annabta ce da kuma rahama tausayi da annabta sannan kuma thumma khilafatun bai kanta a ce thumma khilafatun bai ce kuma thumma khilafatan eh wa rahmatan aka ce thumma khilafatan kaga ya zama adafi akan wancan ai thumma asbaha khilafatan wa rahmatan sannan bai ce kuma thumma khilafatun sai zama isti'nafi kenan eh thumma khilafatun sai a ce thumma huwa khilafatun wa rahmatun sai kuma ya zama halifanci wato maye gurbin annabta din gadan annabta wa rahma da kuma tausayi da Allah madauki sarki ya kimsa a cikin shugabannin na farko wannan isnadi kamar yadda muka ji isnadi ne dha'ifi amma dai hadisi ne sahihi wanda yana da mutaba'at al-imamu Abu Dawud da Tayalisi ya rawaito shi da Tabarani da ainihin wato wani wasun su malai sake cewa wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Qabisa ibn Uqba an Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mizani fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatun wa nubuwa wannan hadisi ta hanyar Abu Bakar ibn Abi Shaybah ila yau daga Qabisa ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyan ash-Shawai wannan babban malami ne cikin manyan malaman kasar Kufa shi kuma yace daga Ali ibn Zaid ibn Judu'an kenan wanda dha'ifi ne kamar yadda aka sani ibn Judu'an ana Abdurrahman ibn Abi Bakrata dan gidan Sahabi Abu Bakar daga baban shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil miza game da fassaran al miza wa anzala ma'ahu al kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist shine ma'anan fil mizan game da me ma'anan al mizan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khilafatun wa nubuwatun annabta da kuma halifanci wannan hadisi Ibn Abi Shaybah ya rawaito shi a cikin musannaf dinsa amma isnadin shi dha'ifi ne dai a ta akwai ta doguwar ziyada haka na Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin as-sunan da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin al-musnad wallahu ta'ala a'lam wa haddathana al-muqaddimi shine Muhammad ibn Abi Bakar kenan qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakara an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khilafatun wa nubuwatun thumma yu'ti Allahu al-mulka man yasha'u. Za a yi annabta bayan halifanci, afwan, za a yi halifanci bayan annabta, sannan zamanin halifanci ya shude, sannan sai Allah ya bada sarauta ga wanda ya so. Shi halifanci wato yakan kasance akan manhajin annabtan, shugabannin zai zama annabta ce ita ce ma'aunin su, ita ce madubin su, ita ce constitution din su, suna bin sawun annabta kamar sayyidina Abubakar yayi, kamar sayyidina Umar yayi, sayyidina Uthman da Ali radiyallahu anhu ajma'in. Daga nan kuma sai a zo sai tsarin ya canza zuwa sarauta, wanda a cikin sarauta kuma akwai wasu abubuwa da babu su a cikin wancan tsarin. Akwai irin abin da ya shafi wato karfin mulki, fada aji, karfin a kashe ko a raya, sarauta irin ta fada da fadanci da babban gida, abin da ake cewa kasuru ko wani abu, da kuma gargajiyar gado. To duk wannan ya faru kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara tun daga shudewar sayyidina Abubakarin sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wannan hadisi ne sahihi, kamar maimaitawa ne. Wa haddathana Ibrahim ibn al-Hajjaj ibn Zaid as-Sami, mun ji hadisin shi da yawa a baya, ya rusu 231. Qala haddathana Hammad ibn Salama, babban malami Hammad ibn Salama ibn Dinar, an Ali ibn Zaid ibn Jud'an kenan, an Abdurrahman ibn Abi Bakara, an abihi, an Nabi sallallahu alaihi wasallama qala khilafatu wa nubuwa. Shi ma wannan mukarrari. Wa haddathana Amr ibn Usman ibn Sa'id al-Himsi, ya rasu 250, mun ji hadisin shi da yawa a baya. Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da riwayarsa. Da shi da Muhammad ibn Musaffa, shi ma mun ji hadisin shi da yawa. Qala, suka ce haddathana Muhammad ibn Harbin, wanda aka fi sani da suna Al-Abrash Al-Khawlani kenan, wanda ake mishi take da Katibu Zabidi. Gashi nan shine malamin shi anan din, Muhammad ibn al-Walid az-Zabidi shine malaminsa kuma sakataren sa. An az-Zuhri, daga babban malami Al-Imamu Muhammad ibn Shihab ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. An Amr ibn Aban ibn Uthman, daga Amr ibn Aban ibn Uthman. An Jabir ibn Abdullah, sayyidina Jabir yace annahu kana yuhaddithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yana bada labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yace uriyal laylata rajulun salihun anna Aba Bakarin niita bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani mutumin kirki shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa ga kansa. An nuna masa cikin mafarki cewa sayyidina Abu Bakarin an zo an makala shi niƙa, an allaka shi, an rataye shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana makarkare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa niƙa Umara bi Uthman, sai kuma aka rataye Umar a jikin Uthman kamar an yi dorin doriyo kenan. Wa niƙa Uthmana bi Umara, shi ma Uthman sai aka makale shi da Umar, su hudu kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar na makale, Umar na makale da shi, Uthman na makale da shi radiyallahu anhum ajma'in. Qala Jabir ibn Abdullah, Jabir yace falamma qumna min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna, yayin da muka miƙe muka bar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai muka ce ar-rajulus salihu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai muka ce ya mun gane fassara, mutumin kirkin nan shine dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaban mutanen kirki gaba daya. Wa amma ma zakara min mauti ba'dihim bi ba'din, da yace kuma waninsu na rataye da waninsu, wannan rataye da waninsu, fahum wulatu hadha al-amr, sune shugabannin wannan al'amari, alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda aka aika annabi Muhammadu da shi. Wannan isnadi ne wanda yake la yufrahu bihi, saboda Amr ibn Aban ibn Uthman lam yuwathiqu illa ibn Hibban, babu wanda ya amince da shi illa al-Imam Abu Hatim ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alayhi. To kuma kamar yadda aka shafadi Imam Ibn Hibban, ana takatsantsan game da amincewa da yake kadaita da ita ga wasu mazaje, wanda za a bincika sai a ga shi ma kanshi bai wani san sufarin sani ba, irin shi ne da za a ga Al-Imam Ibn Hajar in yazo sai ya ce maqbulun, a cikin takaribu yana nufin indal mutaba wa illa famardudun hadithuhu saboda haka in aka ga ibnu hibbana ya kadaitu da amincewa to ba a saurin karba sai an tsananta binciki wallahu a'lam wa sana ibrahim ibn al-hajjaj shine da ibnu yazid din can as-sami al-basri an hammad ibn salama an ali ibn zaid an abdurrahman ibn abi bakara ya mai mata isnadin ni an abihi anna rajulan qala ya rasulullah ra'aytuka anna mizanan dulliya min as-sama'i naga kamar wani nayi mafarkin kamar an sauko da wani ma'auni daga sama fa fihi anta wa abubakar sai aka sanya ka aka auna ka ma'auni wanda yake mai sike mai abu guda biyu kenan ko mai kifatan sai aka saka a daya yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka sa sayyidina Abubakar a dayan farajahta li Abi Bakar sai ka rinjaye Abubakar thumma wazana bihi Abubakar wa Umar sannan sai kuma aka sake wuzina bihi Abubakar wa Umar wancan ma wuzina ne dai game da mabni alal mazul kenan ko sai aka sake auna Abubakar aka cire ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka sa Abubakar aka sa Umar faraja Abubakar da Umar sai Abubakar sai rinjaye Umar thumma wuzina fihi Umar wa Uthman sai aka cire Umar aka sai Abubakar kai sai aka sanya Uthman aka sake gwada tsakanin Umar da Uthman fa rajaha Umar bi Uthmana sai Umar sai yafi Uthmana nauyi thumma rufi al mizan sai kuma kai aka dauke ma'aunin nan fasta'allaha ya'ni ta'awwalaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta ta'allaha aka kawo lafazin da haka shine ma'anar ta'awwala thumma qala yace khilafatu nubuwati halifancin annabta ne aikin nan muku mayan annabta thumma yu'ti Allahu al-mulka man yasha'u daga nan kuma sai Allah ya ba da sarauta ga wanda ya so wannan hadisi ne sahihi shi ma maimaita shi ne da ƙari wa hadathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi mun ji hadisin sha baya qala hadathana Abdurrahman ibn Mahdi babban malamin nan shi kuma an Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid ibn an Abdurrahman ibn Abi Bakr an Abi Bakr ta annabi sallallahu alaihi wasallam mithla yace irin wancan keke da keke wa hadathana Abu Bakr qala hadathana Shuraik ibn Abdullah kenan an Ash'afa ibn Abi Sha'fa sunan shi Sulaym ibn al-Aswad amma ana ce mishi Ash'af mutumin garin Kufa ne shi kuma an al-Aswad ibn Hilal shine Abu Sallam al-Muharibi kenan wannan Mukhadrami ne yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna arabiyan lahum wani mutumin kauye cikin mutanen su kala yace shahidtu salata subhi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata yi wannan mutumin kauyen sahabi ne kaga da haka ba dole sai an san sunan shi ba yace wata ran nayi sallar asubahi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqbala ala an-nasi biwajhihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyo kamar yadda ya saba ya fuskanci mutane fa kala yace ra'aytu nasan min ummatil bariha na ga wasu mutane cikin al'umma ta jiya da nayi bacci wuzinu an auna su fa wazana Abubakar wa wazana Umar fa wazana Umar fa wazana an auna su an sa Abubakar a ma'auni ya cika ma'aunin shi cifcif an sa Umar a ma'auni shi ma ya cika ma'aunin shi cifcif thumma zakara al-haditha sai an bace cikakken hadisin wanda isnadin ne gashi nan sahihi qarara rijalu shaykhaini ibnu abi shayba ya ruwaito da asalin wa hadathana Abubakar ibn Abi Shayba qala hadathana Dawud al-Hafari shine Sa'd ibn Umar ibn Sa'd qala hadathana Badr ibn Uthman wannan Badr ibn Uthman maulani ga sayyidina Uthman ibn Affan yana da hadisi a cikin Sahih Muslim an Ubaydillah ibn Abi Marwan an Abi Aisha an Ibn Umar qala kharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin fa qala ra'aytu anifan ka anni utitul maqalida wal mawazina Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ne mafarki dazu daga kaman an bani wasu igiyoyi da wasu ainihin sikeloli fa ammal maqalidu fa hiya al mafatihu igiyoyin kuma suna wasu ne mabudai fa wada'tu fi fawdi'tu fi kiffa sai aka sani akan wato sikelin bangare guda daya wada'tu ummati fi kiffa aka sa al ummata gaba daya dayan sikelin farjahtu bihi sai na fi sanawi thumma ji'a bi Abi Bakr farajaha bihim sannan Abubakar shi ma aka auna shi da al'umma shi ma ya zama yafi su thumma ji'a bi Umara farajaha bihim haka nan Umar thumma ji'a bi Uthmana farajaha
haka na aka Uthman shi ma sai yafi ya rinjaye su kenan thumma rufi'at sannan aka dauke su kenan faqala rajulun fa aina nahnu ce tuwaya manzo Allah muna ina qala antum haythu ja'altum anfusakum kuna nan da kuka saka ku in kuna cikin mu'minai kuna cikin mu'minai in kuna cikin mutanen kirki kuna nan a cikin su in ka ke shiga cikin su inda dai ka saka kanka anan zaka samu kanka Allah ya tsare mu wannan hadisi ne sahihi al-imamu ainihin wato ibnu abi shibaro to shi da ahmad da abu daud ma isnadin sa kamar yadda shaykh al-albani yake fada mazajin imam muslim ne in banda ubaydillah dan marwan wanda ba a san shi da riwaya ba sai daga wancan badr ibn usman din kuma ibnu hibban shi ma ya wasaka shi wallahu alam wannan da aka ce abu aisha mai riwaya daga ibnu umar zahirin abu an ce ana ganin kaman masruk ne ibnu al-ajda masruku da wannan da aka sani gogage malamin ya da daya da yamma malamar shi Aisha takwara to akan ce mishi Abu Aisha malai sake cewa haddathana Muhammad ibn Fulayl qala haddathana Dawud ibn Sa'id ibn dan Ubayd kenan shi ne Abu Dawud al-Hafari haddathana Badr ibn Usman haddathana Ubaydullah ibn Abi Marwan an Abi Aisha ibn Umara an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nahwahu irin wancan isnadi ne irin wancan na farkon daga ibnu abi shayba wannan kuma daga muhammad ibnu fudayl wa hadathana uqbah ibn mukrim qala hadathana abu asim an-nabil kenan abu asim an-nabil al-waddah ibnu mai sunan shi subhanallahi na mutu sunan abu asim an-nabil malamin su imam al-bukhari an muhammad ibn an umar ibn muhammad an salim an ibn umara qala innakum la ta'lamuna anna kunna naqulu fi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ai kun san tun annabi yana raye mukan ce abubakrin wa umaru wa uthmanu fil khilafa muka ambaci ukun nan mu ce a shugabanci abinda ya dace abubakar bayan shi umar bayan shi uthmana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye sahabbai sukan faɗi wannan ijunan su wannan isnadi ne sahihi hadisi ne al-imam Abu Dawud ya ruwaito shi isnadin shi ala shartin imam Muslim wa hadathana hudba hadiyatu kai ko wa hadathana hudba ibn Khalid afwan qala hadathana Hammad ibn Salama an al-Ash'ath ibn Abdurrahman ibn Du'aib kenan an abihi daga baban shi shine Abdurrahman ibn Du'aib al-Azdi wannan da'ifi da ibn Hibban ya ambace shi a cikin athiqat an samura ibn al-jundubi arna rajulan qala wani mutum ya ce ya rasulullah yace ya manzon Allah inni ra'aytu fi ma yara na'imu naga irin abinda mai mafarki ke gani ka anna dalwan kaman wata katuwar guga duliyat min as-sama'i an zuraro ta daga sama faja abubakarin fa akhadha bi araqiha sai na bakar ya zo sai ya kama wato katakwanta wallahi ba su sunan abin da musa ba irin guga katuwa a sai a sa mata wani dan katako ko dan ice da za a rike kamar handle kenan in an zo cirowa me sunan ta da Hausa hannun guga ko za a ce kenan ko mariki marikin guga to shi din shine araqiha fashariba sharban ya kama ya kwakwada thumma ja umaru fa akhadha bi araqiha umar yazo shi ma ya kama fashariba hatta tadalla sai na abubakar aka ce fashariba shurban ya dan kurba abubakar umar da yazo ya kama da ya sha sai da ya koshi kwakwatan da irin yadda yake idan an je gona da an yi noma an gaji aka zo aka debo ruwa da guga haka ake kafawa ka sha haka jika jikinka to irin wannan shine tadalla har sai ka ji jikinka ya fara kulkul din nan thumma ja usmanu fashariba hatta tadalla usmanu shi mai zo sha har ya koshi thumma ja akhar fa akhadha bi araqiha sai wani kuma yazo sai ya rike fantashatat sai ko ta ƙara cika fantabaha sai ya fantudha alaihi sai kuma aka dan yayyafa mai aka dan yayyafo mai sama aka dan dinga zubo mai walam ya sharab sai bai samu ya sha ba bago wannan yana nuni zuwa ga wato dadewarsu a halifanci da damar da suka samu sai na bakar ya sha kadan shekara biyu ba yan watanni wata 23 ne duka sai na umar ya dade shekara 10 12 kuma yayi abubuwa yayi ayyuka raya kasa yayi jihadoji ya kafa abin nan administration foundation na administration ya bar daular musulunci tana cikin karfinta haka Uthman shi ma yayi futuhat arziki ya samu an yi walwala an fada da kasashen musulunci sayyidina Ali da yabo gashi duniya ta cika musulmai sun samu arziki sun samu wadata amma bai samu damar shugabancin yadda ya kamata ba shine rigingimu suka hana ya mai shi a cikin tarihin Aliyu babu wani futuhat kharijiya da yakin cikin gida ya kare shekara 6 din nan sayyidina Ali rigima kawai ake ta yi da khawarija da su Muawiya da su wani da su wani har Allah ya sa ya shahada Allah ya gafarta mai ya kara mai yadda haka Allah ya kaddara musu wannan shugabancin nasu kowa da tashi kaddara Allah ya musu rahama Allah ya kara musu yadda kala wannan hadisi ne wanda yake isnadin sa yana da matsala saboda wani saboda wancan mutum mai suna Abdulrahman baban Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Imam Al-Dhahabi yana cewa ma haddasa anhu siwa walidu siwa waladu ma haddasa anhu siwa waladi dan shi kawai shine mai riwaya daga gare shi shine Al-Ash'ath din to kaga ya zama mai kira zama majhulul hali kenan ko kuma majhul ain ne wannan majhulul hal musturi kuma shi ma da aka Ibn Hibban ya amince da shi a da irin tafarki Ibn Hibban Allah ya gafarta mai وحدثنا ابو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي انا به ان سمرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهو الا انه قال فاخذ باراكها بيتي باراكها دم بي كاو ده ياون دين التسنيه با بالي ساكي تشوا وحدثنا سلمة وان سلمة ابن الشبيب كان البصري سلمة بن شبيب البصري قال حدثنا عبد الرزاق بابا مالم عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني مال عبد الرزاق من مصنف ام معمر دغ شيخ مالم معمر ابن راشد بابا مالم عن الزهري وان اسنادي نن ذا اتشي مشي مسلسل بالائمه مسلسل بالائمه سلمة ابن شبيب دغ عبد الرزاق دغ معمر دغ زهري دغ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود دغ ابن عباس limami ne bayan limami kowanne jijjige ne cikin jigajigan malamai kala yace kana abu hurairata yuhaddithu anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallama kala sayyidina abu huraira ya kasance yana bada labari yana cewa wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni ra'aytuka anna dhullatan tantifu yantifu minha as-samanu wal 'asl nayi mafarki naga wata wani gajimare sai naga wato yana digadda as-samanu mai kitse mai kaman kaki da haka ko wani abu makamanta haka wani mai dai mai kyau mai dadi wala asalu da kuma zuma darba tana ta zuba mallan kaman wani kayan dadi na zuba ke wa ra'aytun nasa yatakaffafuna bi aidihim mutane suna ta tarewa suna lasa suna tanda fal mustakthir wal mustaqil wani ya samu da yawa wani ya samu kadan wa ra'aytu sababan wasilan siga igiya kuma wato ta taho daga sama minas samai ila al-ard tayu kasa fa araka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhasta bihi sai ka kama igiyan nan fa alauta bihi ka kama ka tafi kai ka dare sama abinka thumma akhadha bihi abu rajulun ba'daka fa alabi sai wani mutum shi ma ya kama a bayanka shi ma ya tataka ya hau thumma akhadha bihi rajulun akhar sai wani ƙara kama wani uku kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kai ko bayan manzo Allah na uku da manzo Allah fa ala bihi shi ma sai ya hau sama thumma akhadha rajulun akhar fanqata'a bi sai wani ya kama ita kuma kawai sai ta yanke thumma wusila lahu sai aka jona mai ita fa ala bihi sai samu ya haishi ma fa qala Abu Bakr ay rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi la tad'ani la a'buruha sai na bakar sai tarwace ya manzo Allah na gama ka da Allah sai ka bar na fasara farkin nan nabi ya ce me yayi zafi qala uburha fasara din fa qala amma dhullak yace kaga dai wato wannan girgije fadhullatul islami inuwar musulunci ce wa amma ma yantifu minas samani wal asali abinda ke zubana kitse da zuma din nan fa huwal qur'anu layyinuhu wa halawatuhu qur'ani ne abinda ke cikin shi na abu mai laushi da abu mai dadi wa amma al-mustakthir wal mustaqillu fa huwa al-mustakthir min al-qur'an al-mustaqillu min ga wani ya samu da yawa wani dan kadan shine kwa gurgurdan rabon shi a cikin alqurani qurani akwai kayan dadi a cikin shi akwai alheri akwai abin da zaka chaka mai lafiya wanda babu wani cuta a cikin sa to amma wani kadan zai samu wani kuma da yawa wa amma sababul wasil min as-sama'i ila al-ardi fa huwa al-haqq alladhi anzala Allahu alayka wannan igiya kuma ita ce musulunci ita ce gaskiyar da Allah ya koka da ita fa akhasta bi kai ruko da shi fa yu'lika Allah da haka Allah zai dauka kaka ya darajta ka thumma ya'khudhu bihi ba'daka sannan bayan shude waka kuma wani mutum rajulun wani mutum shi ma ya ruko da shi fa ya'lu shi ma ya samu wannan daraja thumma ya'khudhu akhar fa ya'lu bihi sai kuma na bayan ka halifan halifan ka Umar kenan ko thumma ya'khudhu bihi akhar sannan kuma na uku bayan Umar kenan fa yanqatu sai a samu matsala ta tsinke sayyidina Usman kenan da irin rigingimin da aka samu thumma yusalu lahu duk da haka dai zai kai labari za a hada za a kulla masa fa ya'lu bihi ila sama shi ma sai ya haura zuwa sama hada isnadun sahihun musassalun bil a'imma al-imamu Abu Dawud ya rawaito hadisin yana cikin sunan dinsa da al-imamu at-Tirmidhi haka nan ma muslim ya fitar da shi ta wata hanya daban da bukhari muslim ya fitar da shi a cikin ar-ru'ya da bukhari a cikin kitabut ta'bir wanda ya zo cikin hadisai na mafarki da yadda ake fassara shi da fa'idoji da yawa da makamantansu kuma a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina abubakar asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan ka dace wasu fassarar da ka faɗa daidai ne wasu kuma ba daidai bane to abubakar kuma bai sake cewa to na rantse maka da Allah shi ka gaya mun kuskure na ba bai ce ba yadda tun farko ya faɗa to wasu malamai suka ce abinda ke cikin yadda da sunna bakar yayi kokarin ya nuna cewa shi ke so fasara saboda irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade yana kuka musu fasara mafarki to yana so a gwada shi ko ya iya to shine babu laifi kenan dan wani dalibi zai bada amsa wata tambaya da aka wa malami amma da izinin malamu kunga sai da yace ya manzo Allah ka bari na amsa to mu kuma kaga ina kafin ma malamin ya fara magana ko zaka ji an fara tsaki ko ana kabbara ko ana ce mutumin kai baka san menene bane sai wannan ai kafiri ne ai an riga an kafuta mutumin ko a ce ai haramun ne kaga ma usare yanzu suna da ganganci ba usazin kasar nan malam sai Allah Allah ya kyauta eh shi sa gayinan sai kaga duk wata bid'a in ta zo ta da saukin ta shiga cikin kwalon mutane kala kata ce boko haram ce zafin kai ne rashin iya tantance masail ne kuma yana da sauki ya shiga cikin kwakwalwar mutane saboda mutane ba sa barin malamai su yi aikin su ma suna sa baki a cikin aikin malamai ba sa barin malamai su yi aikin su sai ga mutumin da malam yana ta kokuwa da tada baki wani wallahi sunan shi bai rubuta daidai da harfin larabci amma zai shiga cikin masailul khilaf shi ma ana magana da shi a ciki to ta irin kasa ce wannan jama'a Allah ya kyauta qala dasana muhammad ibn musanna ibn ubayd ibn qais al-basri قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن ثمامه ابن عبد الله ابن انس بن مالك wannan jika Anas ne daga kakan shi Anas dan Malik babban sabun nan anna khatama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ma abi bakr wa umara wa usman sinina ya'malu bi mithli amalihim zoban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khatimin sa na annabta zoban shi na annabta wanda yake da hatiminsa a jiki ya kasance bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya saka shi a hannunsa bayan rasulun sayyidina Abubakar sayyidina Umar ya saka shi a hannunsa bayan Umar sayyidina Uthman ya sa shi a hannunsa sai ya ce sinina wasu yan shekaru ya amalu shi ma irin aiki bi mithli amalihima irin aikin biyun da suka gabace shi wato in yayi wasiƙa sai ya sa wannan hatin قال أنس فبينما هو في يد عثمان وترانا ينا هنن عثمان ونحن معه مو كما تare da shi wato irin ɗan abin nan mukarrabai kenan da irin kitchen cabinet din shi yace bibiri aris a wata rijiya da ake ce mata biiru aris aris din sunan wani mutum ne wani mutum ne cikin yahudawa shi yake da rijiya asali rijiya yanzu an ce tana nan kamar nisan mita uku zuwa hudu ko daga sorry mita 30 ne ko na manta da lissafin za a yi dubawa a mita 38 yes a duba a google a yammacin masallacin Uba. Da da yake ta'amir da ake yi, wato expansion ya sa barija bace a wajen, amma akwai mauki'in. Mun ta Allah an nuna mana an yi wani slab haka na musamman, an mishi wata alama. Idan ka samu wanda ya sanya maka cewa wannan slab din shine position din wannan rijiya. Rijiya ce wanda ita ce rijiyar nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na ya sa kafar shi, ya dinga haka da kafar shi a ciki, yana abin nan, yana aka yace aka ce wani ya buga ya kwankwasa kofa, aka ce shigo a ga mai da aljanna ne, wani ya kwankwasa har suka shigo su goma, za mu tarar da hadisi a gaba. To ita ce rijiya. Sai na Usman ya tsaya a gabanta haka leƙawa da zai yi, kawai sai zoban ya zame daga hannun shi ya kubuce sai ya fada. Aka yi ya san duniyar nan ba a gan shi. To dama wannan sai ya zama wani shi'umci, wato wata alama ce akan cewa bala'i na nan tafi. Su kuma gaugau waɗannan in ma'adin wai a cikin wannan ma dalili ne akan cewa sai na wasu bai tantance shugabanci ba a gurinsu. A hannun kuma wani tsautsayi ne da wata ƙaddara ta faru ta yiwu hannun shi ne siriri ko wani abu makamancin haka, zobe na iya faduwa daga hannun mutum irin haka. Da zoben nan dai ba a gan shi ba, Allah ne mafi sani. Wannan hadisi yana cikin sahihaini ko Bukhari da Muslim. Wa haddathana Abdullah ibn Shabib ar-Raba'i, kenan baba malami ne cikin manyan malamai Huffaz, duk da yake da'ifi ne a wajen riwaya kamar yadda zabi yake fada, yake cewa al-Hafiz al-Kabir ma aba'afi illa annahu min awiyati al-ilm ya rasu 259 shine yake cewa haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Juzami al-Huzami afwan qala haddathana Ma'an ibn Isa Ma'an ibn Isa Abu Yahya, kenan Abu Yahya Ma'an ibn Isa ibn Dinar al-Qazzaz, yana daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik. Ma'an ibn Isa, ana tarihin Malik zaka ga ana ambata shi a cikin wanda suka dade a makarantar Malik. Allah bai bashi shuhura irin ta malamta ba ce kawai. Shi kuma yace daga Abu Ubadata Az-Zuraki. Abu Ubadata sunan shi Isa ibn Sabura, Isa ibn Sabura mashhurun malami ne daga cikin ɗaliban al-Imam Muhammad ibn Shahab al-Zuhri. Qala hadathana al-Zuhri an Sa'id ibn Yazid, ɗaya daga cikin sigaru sahaba. Qala yace kana khatamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yadi Abi Bakr hatta halaka, thumma fi yadi Umar hatta halaka, thumma fi yadi Uthman hatta saqata fi bi'r Aris. Wannan isnadi yana da dan matsala saboda wancan Abdullah ibn Shabib da muka ce mai rauni ne, amma dai hadisi ne wanda yake sahihi. Wani ta ce riwaya al-Imam Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir. Wa haddathana Muhammad ibn Auf ibn Sufyan al-Ta'i ya rasu 272, malamin al-Imam Abu Dawud ne. Qala haddathana Abdul Hamid ibn Ibrahim al-Hadrami, kenan. Qala haddathana Abdullah ibn Salim ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Salim al-Qazzaz, wanda yake mishi laqabi da al-Mafluj. Al-Mafluj da hadisi a cikin 'Ishratun Nisa na al-Imam an-Nasa'i. Shi kuma yace daga Az-Zabidi Muhammad ibn Auf al-Zabidi. Qala haddathani Humayd shine ibn Abdullah anna Abdurrahman ibn Auf ibn Abi Auf haddathahu annahu sami'a abd rabbih ibn Sa'id, kenan, annahu sami'a Asim ibn Humayd yaqulu. Asim ibn Humayd yake cewa inna Abu Dharrin qala, sayyidina Abu Dharrin yana cewa inni talaqtu altamis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd hawa'iq al-Madina, nazo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ban gan shi ba, sai na dinga yawo anguwa ina duba cikin hawa'iq, sune kamar a ce gonaki, ya san gonaki mutanen Madina haka suke musu yan katangu, gonakin dabino ne, kuma ciki galibi akwai koramu na ruwa da wurare na ainihin wato yin kilisa haka da sauransu, inda ake dan shakatawa ake ba a samu ruwa da makamantansu. Fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idu, sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune, fa aqbala ilayhi Abu Dharrin hatta sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, Abu Dharrin yabi kusa da shi ya masa sallama. Fa qala Abu Dharrin qala Abu Dharrin, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Dharrin ne wa hasayatun mawdu'a bayna yadayhi, ga wasu yan tsakon kwami ya zuba a gaba gare shi. Fa akhadhahunna fi yadihi fa sabbahana fi yadihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗebo su, sai naji suna tasbihi a hannunsa. Thumma wada'ahunna fil ardi fa sakatna, da ya aje su kuma ko sai suka shiru. ثم أخذهن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد أبي بكر سيساس أهن أبو بكر ينا سعد وانت رشي فسبحن في يده نما سنك أرى تسبيه ثم أخذهن فوضعهن في الأرض يسايكي كربان سيزبع قصا فخرسنا سيسك كرمانشي ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر يسايكي لو كيزبع أهن عمر فسبحن في يده سك فارة تسبيه أهن عمر ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسنا يكر قيزبع قصا سيسك شو ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا يسايكي ميكا عثمان سينما سك تسبيه ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسنا سيسك شو وانا يسنادي نيضيفي سورة عبد الحميد ابن إبراهيم وانا يكي تشيما أبو تقي منجد ضعيفي ني من قبل حفظه سيدي حديثي هذا متابعة لدي يكي متابعة تازوني توانا حنيا ودي يكي إتما ميروني چي أتشكي لتافا إمام الطبراني مسند الشاميين والله أعلم وعدة سنة أبو بكر ما قد نبرمو سيانا سيمو جيو كسدكو كمو أبنغا لا مجيو كسد معنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.